Shugaban haɗakar 'yan majalisun Sanata Suleiman Nazif Gamawa ya bayyana hakan a taron 'yan jarida da ya gabatar a Bauchi.
Ya zama tilas, ya zama wajibi a gare mu gaba ɗayanmu mu haɗa kai mu ga cewa mun ceto Bauchi, wanda shine ya bamu dama yanzu muka kawo wani committee wanda kwanan nan za ta fara aiki a jihar Bauchi, wanda wannan committee ɗin committee ne wanda za ta zuba idanta a jihar Bauchi almundahana da ake yi da coge da ake yi. Muna kira ni shugaban 'yan majalisu na jihar Bauchi na majalisar dattawa wanda nake shugabancin sanatoci da 'yan wakilai, ina kira da babban murya a jihar Bauchi da duk wani ɗan jihar Bauchi da ya san ana almundahana ko kuma ana coge a gwamnatance ko kuma akwai wani abu da ya gada ba daidai ba a bisa ka'ida ba, yayi petition zuwa EFCC a Abuja. Bayan yayi petition din nan, wannan committee din da zamu tsayar din nan ya kawo copy of committee nan, mu kuma a matsayin mu na 'yan majalisun wakilai da majalisar dattawa za a ga aiki da cikawa. Ba za mu yadda a ce gwamna zai ya shekara 4 a zo ana binciken sa ba lokacin files sun bata ko shekara 8, kuma mu bude office a kowane local government, kuma za mu bude office a Bauchi na wannan koken na wannan petition din da in aka yi.
Amma yace ya sha kiran ku ku zo ku zauna domin a samu kan warware bakin zan ku ba ku amsa da yatta sa.
To ina tabbatar maka cewa ba za mu yadda da tsarin da gwamna zai shake jam'iyya ya kawo jam'iyya cikin government house ba, a rasa gane wanne ne jam'iyya wanne ne gwamna. So yake hada gwamnatin da party din ya danke su a cikin government house, wanda ba za mu yadda ba mu ya zama da cewa jam'iyyar mu za ta biyar mata shakida ne. Ya kamata jam'iyyar mu tana tsaye waje daban, shi gwamna na waje daban. In gwamna na wani abu da ba daidai ba, jam'iyyar ta yi masa magana don ya gyara.
A maida martani kan wannan batu, babban mai ba da shawara wa gwamnan kan harkar jarida Comrade Sabo Muhammad ya ce suna jiran lokaci.
A to shi wannan kuma ai sai mu jira lokaci, ko ba haka bane? Mu ga abin da za su faɗa, kuma kasancewa shi gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar lauya ne, kuma gwamnatin nan ana yin ta a buɗe, kuma ana yin ta bisa dokoki. Ko ina suka je dai gaskiyan ita ne za ta yi halinta, kuma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da izinin Allah shine zai fito wanda ya fi su gaskiya, domin shine yake kwatanta gaskiya, kuma shine yake hulɗa da mutanen jihar Bauchi. Kuma
ba ku tsoron fuskantar hukumar EFCC?
To a ji tsoron mene? Ina ce hujjoji ne za su kawo, kuma mu dama akan hujjan muka dogara, kuma mu ma za mu je mu ba da hujjojinmu. Ai sun je uwar jam'iyya ta ƙasa, da muka je muka bada hujjojinmu me ya faru? Sun je gurin shugaban kasa, da gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya je ya gabatar da shugaban kasa hujjojinsa, me ya ce masa? Ya ce ka toshe kunnanka ka ci gaba da ayyukanka wa al'ummar jihar Bauchi. Shi yasa suka rikice yanzu.
Dangantaka ta yi tsami a tsakanin gwamnan jihar Bauchi a gefe guda da kuma 'yan majalisar dattawa da kuma na wakilai a ɗaya gefen. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.